Ministan matasa da wasanni na Najeriya, Barista Sulman Dalon, ya yi tudda sauki Tijjani Babangida daga matsayinsa na mataimaki na musamman ga coach in Super Eagles Sunday Odyssey. Ministan ya fita haka ne gabanin wasan da Najeriya za ta buga da kungiyar kwallon kafa ta Pharaohs of Egypt, wanda za a buga a ranar 25 ga watan Maris a filin wasa na Ahmadu Bello dake Kaduna. Ministan ya nuna rashin jin dadinsa ga wannan matakin da hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta dauka na Sallamar Tijjani Babangida, duk da naujin kokarin da yi na ganin cewa an samu fahimtar juna tsakanin hukumar da coach din na kungiyar Super Eagles wato Sunday Odyssey. Sai kuma gashi aka biyo baya aka sallami mataimakinsa na musamman. Sulman Dalon ya kara da cewa zai yi iya kokarin da zai iya yi na ganin cewa an samu waraka daga wannan matakin da hukumar ta dauka. Ya ce babban matsalarmu a nan Najeriya shine mutane na jiji da kai, amma tilas ne wani lokaci mutum ya hakura ya bada kai bori ya hau domin kasar tafi gaban burinmu na kashin kanmu.